Sakataren gwamnatin kasar Boss Mustapha ne ya sanar da hakan a yayin gudanar da taron manema labarai kan cutar inda ya hasashen cewa za a saki samun kari a adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a kasar sakamakon daruruwan masu zanga-zangan kawo ƙarshen rundunar ƴan sandan SARS waɗanda ke tattakin su ba tare da mutunta ka'idojin hukumar lafiya na kare kai ba ta hanyar kin amfani da ƙyallen rufe hanci da baki da rashin bada tazara a tsakanin al'umma batun da masu gudanar da zanga-zangan a birnin tarayyar kasar suka tabbatar
abinda na gani shine jiya da safe na shirya zan fita kasuwa shine na gani a mutane sun cunkusu suna ta tafiya one direction daga mutane sun yawa amma da yawan su ba su ma damu da sa wannan face mask din ba su ma damu da distance social distancing ba duka kowa ya cunkusu da me zufa da wanda yayi wanka ga surutai suna surutu ga miyau na zuba jiki mutane irin they didn't really care at all kuma gashi wannan matsalan coronavirus din bai tsada gari ba ai yanzu an ce mana mu dinga taking care of ourselves mu dinga wanke hannu amma yanzu abin da na lura da shi shine wallahi tallahi ba su damu ba su kawai abin da ke gaban su ne suka fuskanta kuma gashi wannan cutan fa a other countries din har yanzu mutane suna fama da wannan cutan yanzu a Nigeria din kila dan ba su ga physical mutane da zaka ce suna da cutan ba koko maybe ba su gan cewa ga mutane suna mutuwa akan cutan physically shine yasa ba su damu ba
to yanayin yanzu da ake ciki sai san wani ba zai tunanin corona ba zai ga mutuwa ne ko ba gaskiya ba to mutuwan da zai gani zai sa shi ya manta har ga cewa ma menene corona tun daga mutuwa a gaban shi ana ta kashe kashen juna kan maganan wani ra'ayi na maganan tasin abun gashi ba shi da dadi gashi dai idan mutane sai harba sai su kashe junan su to shi yasa ma ba za su tunanin cewa ma akwai wani cuta ba ma nan maganan corona ba amma an yi sakaci sai da aka bari su ka shigo gashi nan suna kai duk su ne su ba ta tunanin cewa akwai corona ba gwamnati ya kamata ta yi wani abu akai wanda ya kamata a ce an sa tsaro saboda irin wannan abubuwan kare a gudana cikin wannan kasar namu haka
tsohon shugaban hukumar NCDC a kasar Farfesa Abdulsalam Nasiri ya yi gargadin cewa mudin ba a dakatar da zanga-zangar a kasar ba to lalle sai a yi shirin rungumar duk abin da ka iya zuwa ya dawo
dan aka danga cunkoso irin wannan babu kariyar nan to Allah ya kiyaye wato kan COVID-19 din ma kwanakin baya aka tabbatar cewa in aka fara irin wannan cunkoson ko mutane ba su bi ka'idojin da aka shimfiɗa ba to idan mutane goma suna da wannan cutar suka shiga cunkoson nan abin su fito sai sun yaɗa mutane 100 to abin da ya faru kenan a Turai da kuma America inda suka fi sauraron gwamnatocin su suka bi wannan ka'idojin da aka shimfiɗa to yanzu kun ga abin da ke faruwa a Turai ba shakka wannan zanga-zangar da yake zai jawo mana matsala babba bayan ma kamar an sulhunta an abin ya kwanta don kuma ya shiga ba to Allah ya kiyaye
kusan makonni biyu kenan ɗaruruwan mutane daga jihohi da dama a kasar ke zanga-zangar neman kawo ƙarshen rundunar jami'an tsaron ƴan sandan SARS da aka yi ƙorafi akan suna cin zarafin al'umma fiye da kima wanda a wasu lokutan yakan kai har da kisa Siya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.